More music at houseofsongs.com.
Soyayya ta ƙarya da gaskiya da gani na ta babu haɗi.